kokarin da take yi na gano wadanda na kashe dan majalisar dokokin jihar Oyo mai wakiltar mazabar Orelope Honorable Gideon Aremu daren Jumu'ar da ta gabata gwamnatin jihar Oyo ta sanya ladar naira miliyan 5 ga duk wanda zai kurmata mata ko su wane ne sun ka kashe shi ko kuma mabuyar su gwamnatin ta jihar Oyo ta ce ta sanya wannan kudi ne a bisa shawarwarin jami'an tsaro kana ta kagara a damko wadanda na halaka marigayi Gideon Aremu Mr. Yomi Layinka shine kakakin gwamnatin jihar Oyo
that anybody that has credible information that can lead to the arrest and prosecution of those fellows will be encouraged by that kind of money. It's 5 million
Mr. Yomi Layinka yace duk wanda yake da sahihin bayani game da wadanda na kashe Honorable Gideon Aremu don a ba jami'an tsaro bayani su kama su sannan a hukunta su gwamnatin jihar Oyo za ta ba su wadannan magudan kudi na naira miliyan 5 Mr. Layinka ya kara da cewa
so ensuring that whoever does that does not go scot-free does not escape the hands of justice
Mr. Yomi Layinka yace gwamnatin jihar Oyo ta dauki wannan mataki ne na bada ladar naira miliyan 5 don kada wadanda na aikata kisan na dan majalisar dokokin ta jihar Oyo su tafi ba tare da hukunci ba kakakin na gwamnatin jihar Oyo ya bukaci jama'a da su baiwa jami'an tsaro hadin kai don a sami nasarar kama wadanda na halaka marigayi Gideon Aremu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya